baby. She loves me too. I love my baby doll. Heaven knows I do. I love to hold her tight, kiss her lips in the night. I think that she is divine, and I'm gonna make her mine. When we go dancing, we have a time. When we go dancing, heaven knows when we have a time. My best friend took me, he thinks she swings. I know that this is true, heaven knows that dove has wings. I love to hold up her tight, kiss her lips in the night. I think that she's divine, and I'm gonna make her mine. I like to kiss her, she likes it too. She likes it when we kiss, heaven knows she do. Da 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 da